Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. Gwamnatin Kamaru ta bayyana cewa an saki fiye da mata 30 da 'yan aware suka sace don kin amincewa da bada haramtaccen haraji. An ɗauki matan ne a garin Babanki da ke arewa maso yammacin Kamaru mai arzikin noma da ke da iyaka da Najeriya. 'Yan awaren kan karɓi haraji wata-wata daga yara, mata da ma maza manya. Sukan aza harajin kan masu zawarci gabanin su yi aure. Kazalika sukan ɗaura wa iyalai harajin $1,000 kafin binne 'yan uwansu da suka mutu. Wasu daga matan a jiya Juma'a sun shaida kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewa an azabtar da su lokacin da suke hannun 'yan awaren. Ƙungiyoyin kare 'yancin adam a Zimbabwe sun sa kafar wando ɗaya da hukumomi bayan shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa ya yafe wa dubban fursunoni, ciki ko har da mutane masu hatsari waɗanda aka yanke hukunci don laifukan fyaɗe. Lauyoyi da masu kare 'yancin adam na cewa da bai dace a saki waɗanda aka ɗaure don laifin fyaɗe ba, don an zayyana laifukansu a matsayin laifuka na musamman waɗanda ba su cancanci ahuwar shugaban ƙasa ba, kamar yadda aka bayyana a dalilin yi musu ahuwar daga gwamnati. A makon jiya, jami'an gwamnati sun saki fursunoni 4,270 waɗanda suka samu ahuwar shugaba Mnangagwa da zummar rage cinkoson gidajen yari 47 na ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da yara sun tunzura ainu biyo bayan zanta da wani gidan talabijin na ƙasar ya yi da musamman wasu fursunoni hudu da aka sake kwanan nan, inda suka ce suna cin sarƙa ne kan laifukan fyaɗe da suka aikata. A zantawa, Famila Musinwa ta ƙungiyar wa yara adalci ta ce waɗanda aka ɗaure don aikata laifukan fyaɗe a lokuta daban-daban ba su cancanci ahuwa ba, don ya dace a bar su kammala zaman ɗauri da aka musu. A sanadiyar shiga tsakani na ƙasar Oman, an yi musayar saki ɗan diflomasiyar Iran Asadullah Asadi da aka ɗaure a Belgium, inda ita ma Iran ta saki jami'in agaji ɗan Belgium da ta ɗaure Oliver Van de Castile. Ɓangarorin biyu sun tabbatar da aukuwar hakan. Asadi dai shi ne na uku mafi girman mukami a ofishin jakadancin Iran da ke birnin Vienna na Austria. An kama shi ne a ƙasar Jamus da zargin ya shirya ɗana bom ga masu zanga-zanga 'yan hamayya na Iran da ke gudun hijira masu suna Mujahideen Khalq a birnin Paris a shekara ta 2018. Kotun sauraron miyagun laifuka Antwerp ta saurari karar da aka shigar ta Asadi tare da wasu abokan burminsa uku a watan Fabrairu na 2021. Kotun ta kyamincewa da kariyar diflomasiya da yake da ita, inda ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 20. Shi kuma jami'in agaji Oliver Van de Castile, an kama shi ne a ziyarar da ya kai Iran a watan Fabrairun bara, inda a watan Janairu aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 40 da bulala 74 don laifukan da suka hada da leƙen asiri. Ƙasar Belgium da Iran duk sun kyamincewa da tuhumar da ake wa mutanen nasu, wato Van de Castile da Asadi, da nuna an shirya cajin ne kawai. An hana 'yan jaridar Taiwan biyu damar ɗauko rahoto a taron Majalisar Lafiya da za a yi a birnin Geneva wannan mako, duk da tantance su da aka yi. Wannan ya sa masu kare 'yancin 'yan jarida suka yi zargin matsin lamba ne daga ƙasar Sin ya haddasa matakin. A ranar Litinin, an hana wakilan kamfanin dillancin labarun Taiwan da suka hada da Judy Tseng da Tian Hsieh-ju daga ɗaukar rahotanni a taron Majalisar Lafiya na 76 da Hukumar Lafiya ta Duniya ta shirya. Duk da mako ɗaya gabanin nan an tantance su da amincewa su shiga don ɗauko rahotannin. Wannan shine sabon matakin da Majalisar Lafiya ta ɗauka na hana 'yan ƙasa da 'yan jarida na Taiwan samun damar ɗauko rahotanni, wanda ya saba da ƙa'idar aikin jarida da siyasar duniya. Ƙungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta komai da ruwanka ta ce tun 2017 Majalisar Lafiyar ke hana 'yan Taiwan ɗauko rahotannin. Majalisar Lafiyar ta ma hana ƙasar Taiwan shiga taron na bana. Wakilan kamfanin dillancin labaru na Taiwan Tseng da Hsieh-ju sun rubuta labari kan abin da ya faru da ruwaito wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna hakan matsin lamba ne daga Sin, inda suka ce jami'in ya ce sun san komai.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu taurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya ga lawa alheri.
Ai yau baka ce ya wajen na boko ka ji abin da wata ce kenan. Ai wajen ce jiran da na ji ka ce ya wajen na ce to ba kwa tare kenan kana New York. Ashe wata gane.
Ta kamo asiri.
A mata ai ba haka bane. Ai kana cewa ya angoku. Daga can angoku, daga angoku zuwa angomu ya wurin. Ba wai New York kake ba. To amma
wani zailin ba New York bane. Ke za haka yake.
Amma kin ji da goma. Ashe lauya ne kai.
A ba ne video muka kai da kanmu. Saboda matakan tsaro.
Ashe in ha wace wani abu zan dauke ka lauya.
To bismillah. Kaje a kama duka ba kulli.
Ka amma ta ka muka ta nasir da yasan mamma a wurin da. Da wasara wai. Wai na
ka. Da kama lokaci za ku go.
A wai ka ce. Nasir. Nasiru ba haɗu a wurin lokaci kaza. Shuru ban gasu ba. To, na goma kamar yadda muke jin wannan waka yau dai ta zama marigayya.
Haka.
Ita Tina Tona ba?
Haka ne.
Wannan fitacciyar mawaƙiya da ita ba ta tashi ba ma sai da ta wuce shekaru 40. Har mutane suna ganin cewa kamar lokacin tauraron mutane yakan dishi a wancan lokacin. To amma ita a wannan lokacin ne da tauraron waɗanda suka fara waƙoƙi yake dishewa sai ita
ita take tasowa kuma abu mamaki a fadin duniya dukkan inda waƙe ke kaiwa
wannan mata ta taka rawar gani tun tana yi tana fakewa a inuwar wani da shi yake daukan kamar za a ce daukaka da muryarta
haka
ita kafin Allah yi ita kuma tauraron ta zai haskaka a wannan to kamar yadda muke jin labarin rayuwarta ta yi fama a rayuwa fadi tashi ta fuskanci fadi tashi a rayuwa amma Allah ya mata daukaka
dama haka rayuwarta gada
zuwa karshen rayuwarta to yau wannan na cikin labarin mai a wannan rana amma kafin mu kai nan muna mawaka baki daya a Nigeria, Niger, Kamaru da duk da inda suke a Afirka da duniya baki daya wato dan sana'a masu wannan sana'ar to muna taya su jajan wannan rashi da kuma dukan ma'abuta ko kuma masu kaunar wannan mawakiya to baba muna batun rasuwa kafin mu je inda ake biki bari tunda mun faro da
yawa na rashi to
yawa bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ta musamman ga abokiyar aikin mu Aisha Ma'azu
haka
domin rasuwar mahaifiyarta wadda ta rasu ranar Lahadi da dare bayan doguwar jinya to da Aisha da iyali kande da yayyanta duka baki daya da zuriya baki daya da ita mama ta bari ta ita kuma ta rasu tana da shekaru 86 a duniya to Allah ya ji kan mama
amin
Allah ya sa ta huta
amin su ma
Allah kuma ya kyautata makomanmu baki daya
amin su ba
to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya ita kuma kakar iyarmu ce Zainab Salman Garbadas da kakarta ta rasu wato Mrs. Florence Ismaha Dauda wadda ta rasu ita kuma ita ma a cikin wannan makon jiya an yi ado in sallama ta yau kuma ake jinaiza ta da karfe 10 na safe a majami'ar Sayan Batalomi da ke Busasa Zaria da karfe 10 na safe to muna kara mika gaisuwar ta'aziyya ga dangi baki daya Allah ya kara mana dangana Allah kuma ya kyautata karshen mu duka
amin suma amin to da yake duk da yake cewa da yau mun tashi ne da shagashin rashe-rashe nan da aka mana na duniya baki daya da na wato yar uwan mu wanda ya same ta da kuma kaka to amma duk da haka bari mu mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Abdullahi Wakala magatakarda babba na Gusau da kuma na Alhaji Sani Dangata Gusau na daurin aure ƴaƴansu Abdullahi Sani Dangata da amaryarsa Jamila Abdullahi Wakala wanda za a daura a yau asabar nan a kofar gidan Maligayi Sheikh Malam Mijin Yawa a bakin sinima da karfe 2:30 na rana to Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a daya ba
to amin suma amin to baba kamar yadda muka ce yau shirin namu dungurungun zamu yi shi ne akan wannan waƙoƙin ita wannan marigayya ita wannan marigayya kamar yadda aka bayyana ta fara su ne a ƙasar Switzerland inda ta koma da zama don ta zama yar ƙasar Switzerland duk da yake ainihin ba Amurka ce haifaffa Amurka ta zama yar ƙasar Switzerland din nan shekaru 10 da suka wuce kuma can ta koma da zama
iko Allah
wato ita bisa ga bayani dai an haife ta ne kusan sai ka ce a cikin talauci kuma bisa ga tarihin ta mahaifiyarta ta bar babanta tana ita tana da shekara 11 to ta girma da babanta sai da ta shekara 10 tana da shekara 17 kuma ta koma zama wurin babanta dai ana bayanin cewa ita rayuwarta baki daya dai bata ji dadin rayuwa irin yadda yara za a ce
zuwa
haka dai amma kamar yadda muka bayyana daga baya dai tauraron ta ya fito ya haskaka ta zama fitacciyar mawaƙiya da ake ji da ita ba Amurka ba a duniya baki daya
da kuma muna ɗan ƙadana mun ji
wato kusan sai ka ce ita bisa ga bayanai ita waƙoƙin da take ana akwai waɗansu da suke da baiwa suna rubuta waƙa suna yin waƙoƙi amma ita waƙoƙin da take da ta yi baki daya waƙoƙi ana rubuta mata ne amma takan yi waƙan saboda yanda Allah ya bata baiwar murya da kuma yadda take tafiyar da ya zama ta yi fice kwarai da gaske a cikin harkan waƙoƙin nan kuma sabili da yadda ta fuskanci rayuwa da kuma gwagwarmaya da ta sha a rayuwarta galibin waƙoƙin da take yi waƙoƙi ne da take bayyana tarihinta da kuma bisa ga matsayin da take a wannan lokacin take yi waƙoƙi kan waɗannan.
Gizan akwai wani da ya ji wannan labar sai da ce daman can matan nan tana nan a raye a shi saboda ya ji waƙoƙin
kwana ɗanwa ɗanwa kuma ta daɗe ɗanwa ta daɗe tana waƙoƙin nan kusan mutane za su ce a shi har yanzu tana da rai haka ne
sai yanzu sa'iyayi
Out of the ruins, out from the wreckage, can't make a sign to stay this time. We are the children. Shiri ne dungurungun kamar yadda muka ce na karrama wannan fitaccen mawaƙiya Tina Turner ka faɗi cewa kuma kuna yara kuna jin waƙoƙin nan to ban san ko kuna dan rawa dan yanzu ka duba ba in ka duba YouTube za ka ga waɗansu ƴan yara kai su tafa ke za su ne su to kai wannan ka ko da talauci muna jin daɗi ɗan wato
ɗan
awa to ai ce sa abin da su ma suke maganin hawan jini to binta abokiyar aiki mu tana ɗaya daga lokacin suna ƴan mata ɗan wato tana ɗaya daga cikin waɗanda Tina Turner nan take burgewa awa wato mun samu mun hira da binta ta ce da aka ji rasuwar Tina Turner nan ma sabili da yadda a daɗin nan tana ɗaya daga cikin mawaƙan da kowane lokaci tana sai da aka kira ta ake mata jaje. Gaba yadda kike ce in ka ce koya ne binta.
Babu shakka rasuwar Tina Turner muna cikin waɗanda ya taɓa sosai saboda lokacin muna ƴan matanmu muna makaranta waƙoƙin Tina Turner mun ji su kaman me mun san su sai ka ce abin yanzu sai mu ce abin kunya ne ma kamar yadda muka san karatun mu na Qur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson waɗannan waƙoƙin su haba wato Tina Turner sannan labarin ta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba muna sanin da yadda mata wasu sukan sha wahala mun san labarin ta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma Tina Turner kam haba ai muna ce mata legs ne baby legs nake ce mata saboda kafafunta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafunta nan ita suna nunawa
kin ce kun yi yayi irin fitirarta
wato haba kadin dai ba fado wai wani abu da yanzu wanda akwai wani dan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knock off din nan a London you know da na Madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba wannan shekaru da suka wuce da dama wannan skirt din mun sa sai mun sa you know in kika gan mu muna sa high heels din nan ina tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mun mun fito wato Tina Turner kenan you know ai Tina Turner ta yi suna ta shahara na tabbatar cewa dukkan su waɗanda muka yi makaranta din nan da su kawaye na da su Christy da su Sweetie da sauransu you know su Aisha duka za su tuna dukkan su
to wace waka ta ce tafi burge ki
waƙoƙinta sun taba kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waka ta What's Love Got to Do with It wato waka ce wadda wani ko sunan What's Love Got to Do with It wato menene zai wani yasa ko so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abinda ta wahala ne bata san soyayya ba Tina Turner bata san soyayya ba bata samu soyayya wurin uwarta ba bata samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har tazo Allah ya taimake ta lokacin da ta shiga wurin inda ake dan waƙoƙi din nan wata ran taje ai kidin yaje yin waka taje ta dauki mic tayi ta fara waka daga nan inda suka hadu kenan gani to tazo ta zauna da shi nan ma bata ji dadin aure ba so bata san soyayya ba bata sani ba waƙoƙinta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da karfi haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kufce ta gud daga Ike ai Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya da ta girme shi sosai amma kowa ka tunga cewa ta aure yaro ta aure amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalin ta ya kwanta anan ne har ta ƙara sa yanzu ta zo ta rasa auren amma daga baya ne ta zo ta san menene so ingani so shine tambaya ta wannan what's love got to do with it menene ne tambaya ce ai ingani ta ai Tina Turner kam mun jira shin Tina Turner duk da yake na daina jin waƙoƙi na jima ba na jin waƙoƙi amma dai yau rasuwan tunanin da muka duka mun tuna jiya
you must understand the touch of your hand makes my pulse react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract it's physical only logical you must try to ignore that it means more than whatever the reason you do it for
baba kaji Alhiri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu gana to Allah ya jika mu riga ya tina Allah ya jikan tina Allah ya kyautata namu ƙarshe mu kuma Allah ya samu bakkyawan baya shine ke da mai yawwa Allah ya samu bakkyawan suna mu bakkyawan baya amin to baba na ga malama Julie na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja barki nan yanzu a madadin baba ya koma alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Someplace I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that is. But whatever the reason, you do it.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.